الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد godiya ta kara tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya sake kaddara haduwarmu a wannan safiya ta Lahadi domin fara karatu a cikin littafin mai albarka littafin sifatu salatin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam min at-takbir ila at-taslim ka annaka taraha wallafar babban malami na musulunci al-imamu al-allama al-shaykh Abu Abdurrahman Muhammad ibn Nas Muhammad Nasiruddin ibn al-Hajj Nuh al-Albani rahmatullahi alayhi wato wannan babban malami al-shaykh Nasiruddin al-Albani yana daya daga cikin malaman da suka yi fice a wannan zamani yana daya daga cikin malaman da suka yi wa sunna ta ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama aiki a wannan karni na 15 an haife shi hijira ta ma'aiki alaihi salam tana 1332 wato nan da shekara 115 da suka huce kenan wannan malami ya haddace alqur'ani a hannun mahaifinsa alhaji nuhu sannan kuma ya bazama wajen abin da ya shafi karatun lugha bangaren ilimi na sarfu ilimi na balaga ilimi na nahwu da sauransu daga karshe wata rana ya leka majallatul manar ya ga bayani na Muhammad Rashid Ridha bangaren abin da ya shafi ilimin hadisi wato ta dalilin wannan majalla da ya karanta sai ya zamanto Allah subhanahu wataala ya sa mai san karatun sunna ta ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam sai ya zama ga baki daya hankalin shi da kulawar shi da tunanin shi ya karkata zuwa bangaren sunna ta ma'aiki alaihi salatu wassalamu wajen bangaren haddacewa sunna din da kuma yi wa sunna aiki rubuce-rubuce a bangaren sunna wannan malami Allah tabaraka wa ta'ala ya bashi zaka'i da saukin haddacewa abu da kuma fahimta sai zamanto yayi littattafai da dama za mu ga cewa wannan sunna ta ma'aiki alaihi salatu wassalamu a wannan lokaci in ka dauko littattafai kana karantawa in bulugul maram ne zaka ga akwai wato abin da ya shafi ta'liqi na Albani in Riyadus Salihin ce haka Sunan Abi Dawud haka An-Nasa'i haka Tirmidhi da sauransu ne wato yayi wa sunna ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallama aiki lailan nahar dare da rana ba daga kafa Allah tabaraka wa ta'ala ya amshi rayuwarsa a shekara ta 1420 daidai nan da shekara 27 wanda suka shude kenan sun rasu kusan lokaci daya da manyan malaman Saudiya guda biyu Ibbas da kuma Uthaymeen rahmatullahi alaihim ajma'in wanda Sheikh Nasiruddin Al-Albani yana daga cikin wato laqabi wanda ake yi mishi ana ce mai muhaddithu Sham wato babban malami na hadisi na birnin Sham to dai daga cikin daliban sa yake cewa da zaka ce mai muhaddithud dunya lasta hatta zalika da zaka ce mai daya daga cikin malaman hadisi na duniya ba wai na Sham kadai ba na duniya gabaki daya to da ya cancanci wannan suna saboda zamu ga a yanzu a duniyar nan malaman hadisi na yanzu wanda suke magana a hadisi likitotin hadisi din zaka ga daliban sa ne kuma yawanci sun koma san karanta littattafan shi ne sannan kuma suka zamanto likitotin na hadisi irin su babban malami wanda ya rasu a wannan watan da ya shude na Ramadan Abu Ishaq al-Huwaini babban malama hadisi na duniya a ga shi ma dalibin sa ne kuma din yawanci da ma littattafan sa da yake karantawa haka ne din yawanci malaman da yana hadisi ne yanzu to din daliban sa ne wannan malami Allah subhanahu wa ta'ala ya sa wa rayuwarsa albarka ya zamanto littattafan sa a kowane bangare in yayi rubutu in kada ko kana karantawa to sai ka je kamar kalgari ya waye inda dare kake inda rana kake sai ka je kamar lokacin sallah kale yi saboda kada ka tsaya da karatu saboda dadin karatun littafin shi da kake ji da shi da Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah dalibin sa Ibn al-Qayyim in kana karanta littattafan su za ka ga kawai hadisi suke fassara maka da aya ta al-Qur'ani to gashi na yau insha Allah ta'ala za mu tashi daga farkon muqaddima ta littafin nan na farko saboda littafin nan an buga shi wato bugawa wanda ma ta samu izini daga wajen mai ita an buga shi sama da goma kuma bugawar da aka mishi wanda ba a nemi shawarar shi ba an buga ta sama da 17 saboda littafi ne da aka buga shi karo na farko sai ya saukin karewa saboda abin da yake cikin wannan littafi na gulagulai wanda aka kawo maka su a cikin littattafai sama da 100 in zaka karanta wannan littafin ka fahimci abin da yake cikin shi mutumin da zai karanta Sahih Bukhari Muslim Abu Dawud Tirmidhi Nasa'i Ibn Majah al-Kutub as-Sitta ko a bangaren sallah sai ka bashi kashi saboda ba anan kade albani ya tsaya ba masani daga baki ɗayan su ya bibiye su ma'ajim sihah da sauransu dukkanin su musannafat din ya bibiye su sai rairayo maka wannan littafin dan karami wanda in kai concentrate ka dage a cikin wata daya kana gamawa da abin da yake cikin shi wajen hadda sai kuma kokarin ka fahimci abin da ma'anar wannan littafi ya kumsa ita muqaddimatul kitabil ula wato muqaddima ta wannan littafi muqaddima ta farko wanda da ita ya saka wannan littafin a farkon littafin shi wannan muqaddima الحمد لله الذي فرض الصلاة على عباده وأمرهم بإقامتها وحسن أدائها يبو يا تبتا قصركي الله سبحانه وتعالى وند يفرض أن تصلى أكم باينسا الله سبحانه وتعالى يفرض أن تصلى أكم باي adalan da ma'aiki alaihi salatu wassalamu aka yi isra'i da shi sannan kuma aka yi mi'raji da shi adalan da aka yi tafiyar dare da ma'aiki alaihi salatu wassalam kamar yadda hadisai waɗanda suna cikin Bukhari da Muslim suka tabbatar da haka Allah tabaraka wa ta'ala ya farbanta sallah a karo na farko ya farbanta ta ta lokaci 50 ayini da kwana hadithin Abu Dharr al-Ghifari wanda yana cikin Bukhari da Muslim ya tabbatar da haka sannan kuma din yawancin su hadisan sun zo ta hanyar Anas dan Malik ne shi da yake jiyowa daga wajen Abu Dharr da hadithin Malik ibn Sa'sa'a wanda shi ma dai akwai Anas dan Malik a cikin sa da kuma hadithin Anas dan Malik wanda shi kuma yana cikin Bukhari wanda sun tabbatar da cewa sallah lokacin da ma'aiki alaihi salatu wassalam yaje suka gana da mahallicin sa to Allah tabaraka wa ta'ala ya farbanta sallah ta lokaci 50 ne ga wannan al'umma ya dawo ya zo wajen annabi Musa alaihi salatu wassalam annabi Musa ya tambaye shi yace ya kai ko me ka zo da shi daga wajen Allah ce to gashi dai yanzu babban alherin da na zo wa al'umma ta da shi shine sallah ta lokaci 50 dan Allah sallallahu alaihi wasallama da ya ga yawa annabi Musa alaihi salatu wassalam haka annabi Musa ya ce mishi kama koma al'ummar ka sallah ta lokaci 50 ta fi karfin ta wane yaro wane babba sallah ta lokaci 50 yace ko ni yace kaga dai al'umma ta tafi taka alajtu bani isra'ila ashaddal mu'alaja yace nayi takokuwa da yan bunu isra'ila tsananin kokuwa nayi ta fama da su aga inda ya karfin jiki ne al'umma ta tafi taka to amma ko su ba za su iya dokan wannan abun ba da haka fa inna ummataka la tudiku zalik al'ummar ka ina ita ina wannan aiki koma koma ya koma aka sassake goma ya dawo ya maida shi aka dawo aka sassake goma ta komo 30 ya maida shi dai aka sassake goma ta komo 20 saboda mai yake alaihi salatu wassalamu ba mai garrama bane in yazo ya ce mishi to ka san da na gaba akan sanin zulfin ruwa
na'am
eh idan ka nemi shawara a wajen manya in suka baka shawara to kada ka ji tasu ya ce mai koma dai tun daga 50 ya koma sai da aka maido ta 5 a 5 din ma kuma Annabi Musa ya ce a koma dai ko da uku a raji a maido ta 2 sai ya Musa kad wallahi istahaytu min rabbi min mukhtalaftu ilayhi sai Musa na kumyar Allah nake ji tun daga 50 aka rage kashi 9 aka bar kashi 1 ya kamata kuma a ce a 50 da hannu biyu kuma Allah ta'ala dama kuma ya ce wa maiki din ya Muhammad hiya 50 wa hiya 50 la yubaddalu qawlu ladayya su a cikin mizani su 50 ne saboda lada din ɗaya kana da kai lada 10 amma kuma wajen aikatawa su 5 ne haka yake a rubuce wannan sai da manto Allah tabaraka wa ta'ala ya farbanta sallah akan bayin shi a wannan dare wanda aka yi tafiyar dare da ma'aiki alaihi salatu wassalam wa amarahum bi iqamatiha wa husni ada'iha Allah subhanahu wa ta'ala ya umarci bayinsa wato da su tsaye da sallah da kuma kyautata bayar da ita Allah ta'ala ya ce wa aqimus salata wa atuz zakata ku tsayar da sallah ku bayar da zakka hafizu ala salawati was salatil wusta sannan kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya yi umarni da kyautatawa wajen bayar da sallah din wato iqamatus salati shine zaman to bawa yana kiyayewa rukunnan sallah da wajibobinta da sunnoninta da mustahabbanta wa allaqan najaha wal falaha bil khushu'i fiha Allah subhanahu wa ta'ala ya rataye tsira na bawa da kuma samun rabotar shi ta hanyar gida na aljanna bil khushu'i fiha ta hanyar yin khushu'i a cikin sallah din Allah tabaraka wa ta'ala ya ce qad aflaha al mu'minun allazina hum fi salatihim khashi'un wato haqiqa mu'minai sun rabota sune wadanda ya zamanto suna yin khushu'i suna kaskantar da kansu a cikin sallar su to lokacin da bawa ya zamanto sallar shi cike take da khushu'i to lalle wannan sallar tashi za ta sa ya zamanto ya samu rabauta a wajen Allah subhanahu wa ta'ala kuma ya tsira daga abin da yake gudu din ita ce wuta waja'alaha furqanan bainal imani wal kufr wato Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya sallah ta zamanto raba gardama ce tsakankanin imani da kafirci maiki alaihi salatu wassalam kamar yadda yake cikin sahihu muslim hadithin jabir zala ce inna bainar rajuli wa bainar shirki wal kufri tarka salati wato haqiqa tsakankanin mutum da shirka da kafirci shine daina sallah to Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya sallah ta zamanto raba gardama ce wajen kafirci na bawa ko kuma imani na shi duk wanda yake sallah a lokacin ta akan yanda musulunci ya karantar da ita to lalle wannan zaka mai shaida akan cewa shi musulmi saboda Allah ta'ala ya ce ma kana lil mushrikina an ya'muru masajidallahi shahidina ala anfusihim bil kufr ulaika habitat a'maluhum wa finnarihum khalidun innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illa Allah fa asa ulaika an yakunu minal muhtadin wa nahiyatan 'anil fahsha'i wal munkar sannan kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya sallah ta zamanto mai hana bawa ce game da aikata alfahsha da kuma abin ki a shari'a ta musulunci. Wato bawan Allah musulmi wanda yake yin sallah a kan lokacinta kuma yake yin ta kamar yadda ma'aiki alaihi salatu wa salam ya karantar da ita, to za ka ga cewa suduru alfahasha'i wal munkar daga bangaren shi ɗan kaɗan ne. Mun gane da kyau, ba za ka ce ba dukkan mutumin da yake sallah to ba za ka gan shi yana aikata alfahasha ba ko yana aikata almunkar, saboda a yanzu babu ma'asumi. Duk yanda bawa ya kai akan kiyayewa dokoki na Allah, to sai ka same shi wani lokacin ya sabka daga kan hanya, ya karkace, saboda shi ba ma'asumi ba ne. Don haka sallah babban abin da take kulawa da shi lokacin da bawa ya damu da ita yake kiyaye ta, shi ne za ta rage mai ayyukan da yake aikatawa na asha. Kuma dama don abin da bawa zai aikata wanda suke saga'ir ne, kamar yadda Allah ta'ala ya ce in tajtani buka ba'ira ma tunahuna anhu nukaffiru ankum sayyi'atikum. Sannan kuma as-salawatu ila as-salawati kaffaratun lima bainahunna, haka ma yake alaihi salatu wassalam ya faɗa. Na'am, was-salatu was-salam tsira da aminci su ƙara tabbata ala nabiyyina Muhammadin, a bisa shugabanmu annabinmu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, farin jakada al-mukhatabi bi qawlihi ta'ala, wanda aka yi mai magana da fadar Allah subhanahu wa ta'ala da yace wa anzalna ilayka dhikra, wato mun saukar da alqur'ani zuwa gare ka, litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim, saboda ka bayyana wa mutane abinda aka sassauka zuwa gare su na alqur'ani, saboda ka yi musu bayani. Mun saukar da alqur'ani zuwa gare ka saboda ka yi musu bayanin shi alqur'ani. Kaga ashe ba wanda zai yi maka bayanin alqur'ani dalla dalla filla filla ka ji zakin shi kamar wanda aka saukar da alqur'anin akan shi. To Allah ta'ala ya ce mun saukar da alqur'ani zuwa gare ka saboda ka bayyana wa mutane abinda muka sassaukar din zuwa gare su. Ma nuzila ilaihim, abinda aka sassaukar zuwa gare su kai ne zaka yi musu bayani. Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizuna wa la'allahum yatafakkaruna, domin su mutane su dinga yin tunani cikin al'amuransu, su dinga yin tunani kan ayoyi na Allah subhanahu wa ta'ala. Faqama sallallahu alayhi wa sallama bi hadhihi al-wazifati haqq al-qiyam, ma'aiki sallallahu alayhi wa sallam ya tsaya da wannan aiki da Allah tabaraka wa ta'ala ya dora mishi haƙiƙanin tsayuwa. Ma'aiki alayhi salatu wa salam wannan wazifa ta karantar da al'umma da kuma fahimtar da su addini na musulunci da fahimtar da su alqur'ani, ma'aiki alaihi salatu wassalam ya tsaya da wannan aikin matukar tsayuwa, ya jajirce tsayin daka ya isar da sako zuwa ga bayin Allah. Wa kanati salatu min a'zami ma bayyana hulin nasi, malam yace sallah ta kasance tana daga mafi girman abin da ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ya bayyana shi ga mutane. Wato saboda sallah ita ce rukuni na biyu cikin rukunai na musulunci. Idan ka cire kalmar shahada, ma'aiki alaihi salatu wa sallama abin da ya furkazawa akan shi bayan kalmar shahada ya furkazawa akan abin da ya shafi sallah. To shine yace wa kanatis salatu, sallah ta kasance min a'zami ma bayyana hulin nas, tana ɗaya daga cikin mafi girman abin da ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam ya bayyana shi ga mutane. Qawlan, ta fuskar maganganu, wa filan, da kuma aiki. Wato ya karantar da sallah ta fuskar ga yanda za ka yi, da kuma ta fuskar a aikace ga yanda ake yin sallah. Za mu ga idan muka ɗauki hadisin Abu Huraira, wanda wani ya shigo masallaci yana cikin Sahih Bukhari da Muslim, ya shigo masallaci yayi sallah gwash 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 maiki yana zaune a gefe bayan ya gama sallah ya zo yi wa maiki alaihi salatu wassalamu sallama madalla ya ce mishi irji fa salli fa innaka lam tusalli ce koma ka sake yin sallah dan baka yi sallah wanda take amshashiya ba a shari'a ta musulunci ya tafi yayi sallah ya dawo dai manzo Allah ya ce mai irji fa salli fa innaka lam tusalli sai da yaso uku yace wallazi ba asaka bil haqqi ma usinu ghayruhu fa alimni ce ya rasulullahi ina rantsuwa da sarkin da ya turo ka da gaskiya bai iya wata sallah ba wannan qural adaka ce dan a gaban ka ne nayi ta na qural adaka ne wannan ka sanar da ni yanda ake yin sallah manzo Allah ce to ga yanda zaka yi ga yanda zaka yi ga yanda zaka yi ga yanda zaka yi hadisi yana cikin bukhari da muslim to wannan kaga a fadance ya karantar da shi yanda ake yin sallah sannan kuma a aikace maiki alaihi salatu wassalam yayi wa sahabban shi sallah saboda ya karantar da su yanda ake yin sallah din hatta innahu sallama ratan ala al-minbar har dai hakika maiki sallallahu alaihi wasallama wani lokaci yayi sallah akan minbari yaqumu alaihi yana tsayawa akan minbari din yayi karatun fatiha da sura wayarka'u sannan yayi ruku'u akan minbari din thumma qala lahum sannan kuma ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya fada musu bayan ya gama sallah din yace inna ma sana'atu hadha sani dai kadai na aikata wannan abin da kuka gani nayi nayin sallah a saman minbari ba dan komai ba li ta'tammu bi wa li ta'allamu salati saboda ku yi koyi da ni kuma ku san yanda nake yin sallah saboda ku yi koyi da ni kuma ku koyi yanda nake yin sallah kaga fa hatta yanda a aikace ma'aiki alaihi salatu wassalam ya kula da karantar da sallah hadisi yana cikin bukhari da muslim hadisin abu hazim salama ibnu dinar Allah ta'ala ya ji kansa da rahama ce anna rijalan atawsaha labana sa'd ibn sa'idiyya radiyallahu anhu wa qadimta rawfil minbari min ma'udu fasa'aluhu an zalika fa qala wallahi inni la a'rifu mimma huwa wa ayna huwa arsala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallama ila fulanata wa lil bukhari mar'atin min al ansar wa lahumu qad sammaha sahlun muriyu gulamakin najjara an yi amala li a'wadan ajlisu alayhinna idha kallamtu an-nasa fa amaratuhu fa amilaha min tarfa'il ghaba wa li muslimin fi riwayatin fa amila hadhihi thalatha darajat wa lahumu fa ja'a biha fa arsalat ila an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam fa amara biha fa wudi'at hahuna wa laqad ra'aytu an-nabiy sallallahu alayhi wa sallama salla alayhi kabbara wa huwa alaiha thumma raka'a wa huwa alaihi thumma nazala al-qahqara fa sajada fi asli al-minbar thumma 'ada falamma faraga aqbala 'ala an-nas fa qala ayyuha an-nas inna ma sana'tu hadha lita'tammu wa lita'allamu salati wato sahal ibn sa'd an-sa'idi Allah ta'ala ya kare yadda da shi wanda wannan shine daya daga cikin wadanda suke akhiru man mata min as-sahaba yana ɗaya daga cikin waɗanda su ne ƙarshe-ƙarshen sahabbai wanda suka mutu a Madina shi ya rufe ƙofa shi ne ƙarshen sahabi wanda ya rasu a Madina shi yasa wani lokaci in zai yi magana zai ce a yanzu ba wanda ya san sunnar ma'aiki ba wanda ya san kaza in banda ni kadai to lokacin tabi'ai sun yi jayayya sun yi garrama a tsakankaninsu game da abin da ya shafi minbari na ma'aiki da wata bishiya ce aka yi shi wannan yace da bishiyar kaza ce wannan yace da bishiyar kaza ce wancan yace da bishiyar kaza ce sai ce to gara ba gardama malam Salu shi kadai yanzu muke da muje wajen shi mu tambaye shi da aka je aka tambaye shi yace wallahi ni na san ko na wata bishiya ne kuma na san ranar da aka ajje wannan minbari din na san kuma farkon ranar da maiki ya fara hawa kan shi manzo Allah ya aika zuwa ga wanci wata mata ce cikin matan Madina yace mata ki sa yaron ki ya mun minbari wanda zan dinga hawa kanshi in zauna lokacin da zan yi wa mutane tunatarwa. Shikenan sai ta ce mishi babu damuwa, ta sa wannan yaro na ta yi wannan munbari ya yi mata takala guda uku, aka kawo aka ajiye shi anan. Ya ce to na ga ma'aiki ya yi sallah akan wannan munbari, ya yi kabbara akan wannan munbari, ya yi ruku'u akan wannan munbari, sannan kuma ya sauko da baya da baya ya yi sujada a gindin munbarin. Bayan ya ɗago raka'a ta biyu ya koma hallo saman munbarin. Bayan ya gama sallah sai ya fuskanci mutane ya ce, ya ku mutane, ba wai na aikata haka bane kawai saboda jin daɗin sallah a saman munbari, na yi haka ne saboda ku yi koyi da ni kuma ku koyi yanda nake yin sallah. Ban gane da kyau? Wannan hadithi al-Bukhari wa Muslim wa sayati fil qiyami bi tamamihi, wato Bukhari da Muslim suka fitar da shi, da sannu zai zo shi a cikin wannan littafi a can, wato a cikin matashiyar magana da take magana akan al-qiyam. Na'am. Wa aujaba alaina liqtida'a bihi fiha, wato ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam ya wajibta mana yin koyi da shi a cikin sallah din. Faqala ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ya ce, sallu kama ra'aytumuni usalli, ku yi sallah kamar yadda kuwa ganni ina yin sallah. Yanda kuwa ganni dinnan ina yin sallah, to ku yi sallah kamar yadda kuwa ganni ina yi. Wannan yana gaya wa sahabbai ne, shi yasa za mu ga cewa yanda sahabbai suka tashi, yanda ma'aiki ya dora su, su ma suka dora tabi'ai. Anas ibn Malik wata rana, kamar yanda Sabit ibn Aslam al-Bunani Allah ta'ala ya ji kansa da rahama, wato ya ce Anas wata rana ya zo wajenmu, ce inni la alu an usalli bikum kama kana annabi sallallahu alaihi wasallam yusalli bina, ce ba zan takaita ba, zan yi muku sallah kamar yadda na ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallama yana yi mana sallah. Sabit ya ce fa kana Anas yasna'u shay'an lam arakum tasna'unahu, kana idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku'i makatha hatta yaqula al-qa'ilu qad nasiya wa bayna as-sajdataini hatta yaqula al-qa'ilu qad nasiya. Hadith yana cikin Bukhari da Muslim. Wa bashara man sallaha ka salatihi, ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ya yi bishara, ya bayar da albishir ga dukkan mutumin da ya sallaci sallah din nan kamar yadda ma'aiki ya yi ta, anna lahu indallahi ahadan an yudkhilahu aljannata, wato haƙiƙa wannan bawa yana da kai alwashi, yana da alƙawli a wajen Allah tabaraka wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala zai shigar da shi aljanna. Ma'aiki alaihi salatu wassalam ya bayar da albishir cewa dukkan wanda ya yi sallah irin tashi har ya haɗu da Allah, to tukuicinsa shi ne za a shigar da shi aljanna. Kun ga ‘yan uwa, ya kamata a ce musan sallar ma’aiki, saboda saninta shi zai baka damar ka yi irinta. Amma in ya zama baka san ba yanda ma’aiki alaihi salatu wassalamu ya yi sallah, lalume ne za ka yi cikin duka ce la’alla kaza ne, la’alla kaza ne, la’alla kaza ne. Amma in ya zama to ka samu lasisi na yanda ma'aiki alaihi salatu wassalamu yake yin sallah ta hanyar karantarta a bakin malamai da kuma littattafai na magabata na ƙurai, qala Allahu qala Rasul, ka samu garanti ga yanda ma'aiki yake sallah, ga yanda yake tsayuwa, ga yanda yake ruku'u, ga yanda yake sujada, ga abin da yake karantawa a tsaye, ga abin da yake a ruku'u, ga kuma azkar wanda yake bayan ya gama sallah. Sai zamanto ka yi kokari ka kiyaye, saboda ka shiga cikin jama'ar da za su zamanto suna da kai alƙawli a wajen Allah na shigar da su aljanna. Allah subhanahu wa ta'ala ya sa muna daga cikin su. فقال مايكي صلى الله عليه وسلم يا فدا اчкин حديثن عبادة ابن الصامت wanda yana cikin sunan na Abi Dawud, manzo sallallahu alaihi wasallam yace khamsu salawatin, salloli ne na lokuta guda biyar wanda iftarabahunna Allah azza wa jalla, Allah tabaaraka wa ta'ala ya farbanta su akan bayinsa. man ahsana wudu'ahunna dukkan wanda ya kyautata alwallan su wa sallahunna li waqtihinna ya sallace su a lokacin su su waɗannan salloli ba wata sallah wanda ya jinkirta ta bayi ta ba sai bayan lokacin ta ya fita ya kula da yin su a cikin lokaci saboda Allah ta'ala ya ce innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawqutan wa atamma ruku'ahunna sannan kuma ya cika ruku'un su bayi dososo ba kamar mutumin da ake caka mai allura ya zamanto yayi ruku'u irin yanda ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya karantar da ruku'u wa sujudahunna sannan kuma ya cika sujudar su bai zamanto yayi gushi gushi ba da sujada ta daya da ta biyu ya zamanto ba fasila tsakankanin su bai yi wannan ba wa khushu'ahunna sannan kuma ya cika khushu'in su lokacin da ya shiga cikin sallah din ya karkade zuciyar shi daga dukkan abin da yake mulhiyati abubuwan da suke masu shagaltarwa ne ya zamanto yayi sallah ka salati muwaddi'in tamkar sallah ta mai ban kwana manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce kana lahu ahadun ala Allah wato alƙawli ya tabbata a gare shi a wajen Allah Allah subhanahu wata'ala ya mai alƙawlin an yaghfira lahu zai gafarta mai tubatubansa duk abin da bawa ya aikata in dai ya kula da sallah to Allah subhanahu wata'ala zai gafarta mishi su wa man lam yaf'al to dukkan wanda bai aikata haka din ba duk wanda ya zamanto sallah din bai yi ta ba ko kuma yayi ta amma kuma yayi ta kamar yadda yake so ba yanda shari'a ta tsara ba yayi ta ko jila ko jila ko yayi ta gata ga kamar ta manzo sallallahu alaihi wasallama yace fa laysa lahu ahadun ala Allah ba shi da wani alƙawli a wajen Allah subhanahu wata'ala na cewa Allah zai gafarta mai tubatubansa ya shigar da shi aljanna in sha'a ghafara lahu wa in sha'a azabahu idan Allah tabaraka wata'ala ya so ya ga dama sai ya gafarta mishi saboda ahlul qibla musulmi duk ta'asar da yayi ba za ka ce mishi dan wuta bane saboda huwa tahtal mashi'ati ganin damar Allah subhanahu wata'ala ne ya gafarta mishi wa in sha'a azabahu sannan kuma idan Allah tabaraka wata'ala ya so ya ga dama sai ya azabtar da shi gurgurdan laifin da yayi mun gane da kyau to wannan shine abin da za mu fahimta game da abin da ya shafi ahlul kaba'ir masu aikata manya-manyan laifuffuka in dai musulmai ne ba wanda zaka ce tabbas yana cikin wuta yanzu sai dai ka ce laifin shi ya cancanta a kai shi wuta amma kuma rahama ta Allah da Allah ya ce wa rahmati wasi'at kulli shay'in zai iya yiwa akwai wani alkhairi nashi wanda Allah ta'ala ya gani kai a idanka alkhairin nan karami ne ba amma saboda Allah tabaraka wata'ala karami yake mai dawa babba shi a wajen shi ay mana man tasaddaqa bi adli tamratin min kasbin tayyibin wa la yaqbalu illa at-tayyiba fa inna Allah yataqabbaluha bi yaminihi thumma yurabbiha li sahibihi kama yurabbi ahadukum faluwahu hatta takuna mithla al-jabal rabun da binu ma'aiki alayhi salatu wassalam ya ce in dai kai shi da zuciya wanda take mai kyau kuma na nema wanda yake mai kyau to Allah tabaraka wata'ala zai yi ta kula maka da wannan sadaka da ka bada girman ta sai ya kai girman dutsen Uhud ko sama da dutsen Uhud da binu rabi to kaga irin wannan idan bawa yayi wani aiki na alkhairi wanda la ya'lamuhu illa Allah ba wanda ya san wannan aikin na alkhairi sai Allah akwai aikin da zaka yi shekare na shi ta dalilin wannan ba za ma ka fada ba yanzu za ka cewa idan wani aiki na alkhairi ne kai mai girma shedan zai ta zuga ka sai ka fade shi to amma yanzu dai kana tafiya kaga wata kwalba a hanya a haushe ka doke ka je fasta ka zo ka zauna ka rai kai wallahi kwalba na gani ba a hanya na doke ta ba za ka ma yarka tallata ta ba ko kaga wani dutse ka doke shi ko za ka wuce ta wajen waɗansu jama'a kamar sallama kaga wannan aiki na alheri ne amma wanda zamu ga cewa wajen yin su ba ka so ba za ka ga cewa mutun yayi riya ba za ka yi su ba ka ga wani guri kana tallata abinka to irin wannan aikin na alheri idan Allah tabaraka wa ta'ala ya ga bawa da shi sai ya gani ga baki dai wadancan tabargaza tashi Allah ya shafe mishi sun saboda wannan aikin na alheri dan karami dai shi yasa ka ce wani in dai baka ganshi ba a wuta to sai dai ko in kai baka leka ba eh ba wai bai tai ba ka san kalkace mutum bai tai ba ai mun ba fatan mu tai eh sai dai a ce a dan leka a dan yi bidiyon wuta a gani eh mana dala ta'ilu minhu biddi kana li qarin yaqulu innaka la minal musaddiqin idza mitna wa kunna turaban wa izaman a inna la madinun bala hal antum muqtali'una fadala fara'ahu fi sawa'il jahim kalkace in dai baka ga wani a wuta to sai dai in baka leka ba amma in ka leka ka tsaya ka kura ido to sai ka gan shi to da Allah za ka gan shi kuma a aljanna kuma kai kumiya to in dai mutum ba ya mutu yana kafirci bane ba a bashi wannan kabulasar din na araba mai shi harjan eh sai a bar shi ta hatal mashi'a yawwara wa ala alihi wa sahbihi al atqiya al barara wa ala alihi tsira da aminci su ƙara tabbata ga alaye na ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam wa sahbihi da kuma sahabbai na ma'aiki alaihi salatu wa salam wato idan aka ce alun nabi sallallahu alaihi wa sallama kamar yadda ina ga a cikin karatuttukan mu na wancan lokacin mun yi magana akan su mun yi magana akan alun nabi akwai bambanci tsakankanin alun nabi fi janibi du'ai da kuma alun nabi fi janibi zakati a bangaren adha wadansu daga cikin malamai suka ce yashmalu kullu mu'min asiya wato ya shafi dukkan mu'mini yana daga cikin alun nabi saboda alu dama yana zawa da ma'ana guda biyu kamar yadda alqur'ani yayi amfani da ita akwai ma'anar makusanci akwai kuma ma'anar mabiyi wa qala rajulun mu'minun min ali fir'auna yaktumu imanahu nan ali fir'aun ana nufin makusanta fir'auna annaru yuraduna alaiha guduwan wa ashiya wa yawma taqumu sa'atu adkhilu ala fir'auna anan kuma ana nufin atba'a fir'auna mun gane da kyau ko to kuma as-sahabu kwa ajiya ma a karatun mu na lamiya mun yi magana a kan shi da haka ba buƙatar a ce sai an maimaita shi al-atqiya'i waɗanda suke masu kiyayewa dokoki na Allah al-barara waɗanda suke masu biyayya ga Allah subhanahu wa ta'ala sau da ƙafa al-atqiya jam'i ne na taqiyyu wato masu kiyayewa dokoki na Allah masu tsoron Allah masu kiyayewa dokoki na Allah a asirce da a bayyane al-barara kwa su ne al-muti'ina lillahi masu biyayya ga Allah tabaraka wa ta'ala e mana bi aidi safara kiramin barara wato mala'ikai kenan masu karamci ne a wajen Allah tabaraka wa ta'ala kuma bayi ne waɗanda suke masu biyayya ga Allah subhanahu wa ta'ala allazina naqalu ilaina ibadatahu sallallahu alaihi wa sallam wa salatahu wa aqwalahu wa af'aluhu wato waɗannan sahabbai da alaye na ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam sune wanda suka yi mana dakon ibadar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama sune suka rawaito mana ibadar ma'aiki alaihi salatu wa salam da kuma sallar shi da maganganun shi da ayyukansa za mu ga cewa sahabbai na ma'aiki alaihi salatu wa salam sune suka jibinci haka yanda ma'aiki alaihi salatu wa salam yake ibada ta dare qiyamul layli kai dan wannan karni na 15 ba yanda za a yi ka sani ba tare da ka samu labari daga can yan karnin na farko ba ba yanda za a yi ka san cewa ga iya adadin raka'o'in da ma'aiki alaihi salatu wa salam yake yi da dare a cikin gidanshi sai bayan ka biyo hanya ka yi ladabi za ka samu a wajen
wato wadanda suke tare da shi iyalin ma'aiki irin suna na Aisha radiyallahu anha kamar yadda Abu Salama ibn Abdurrahman Allah ta'ala ya ji kansa da rahama yi mata tabbaya haka na abin da ya shafi wato gazwat na ma'aiki alaihi salatu wassalam da zamantakewa tashi da jama'a da kuma sauran ibadodi nashi wanda yake yi a gida ko a waje a cikin jama'a ko shi kadai ba yanda za a yi ka sani sai ta hanyar su waɗannan sahabbai din shi yasa duk wanda kamar yadda a jiya dama muka faɗa duk wanda zai soki sahabi ko sahabbai to fa yana da kai mummunan shiri ga musulunci ne saboda yana so ya lalata maka shedunka ne wanda kai yarda da su saboda waɗannan abubuwan da Qur'ani da Sunna kai ba kai baka koyo su shi ma ba shi ya koyo su ba dole su din sahabbai din su ne dai suka koyo su daga wajen ma'aiki lokacin da yace sahabi wani mutumin banza ne sahabi wani mutumin banza ne sahabi wani mutumin banza ne so yake ce maka kada kai ibada shi yasa akwai irin su Mahmud Abiraya wanda yana ɗaya daga cikin lalatattu wanda sun caccaki sahabbai na ma'aiki ya samu Abu Huraira ya mai kata-kata to amma kamar yadda addaktuwar Baba Ibrahim Allah ta'ala ya ƙara mai lafiya yana a jami'a yanzu haka babban malamin hadisi ne a jami'a ta musulunci ta nan Nijar yake ba da labari lokacin da shi wannan malami ya zo rasuwa ai ya yi ɗauki ba daɗi da shi da aikin da ya aikata saboda ya yi kaca-kaca da Abu Huraira a cikin littafinsa Adwa'un ala sunnati Muhammadiyya ko na makamancin haka shine wani daga cikin wanda suka mai raddi ya ce idan ka ce za ka cire hadisan Abu Huraira duka a cikin sunna ta ma'aiki to ba wani addini ba wata ibada da za ta tabbata in sallah kake so ka yi ko to dole din yanda kake sai ka fake da wani hadisi na Abu Huraira in azumi za ka yi akwai hadisin Abu Huraira in hajji za ka yi akwai hadisin Abu Huraira to in ka ce a cire su duka to sai ka ga cewa ibada ta ka ba za ta samu tsayuwa ba to haka nan kowane sahabi irin su Jabir dan Abdullahi za ka gani an samu mutanen banza wanda sun caccake su za ka ga shi ma Jabir yana daga cikin al-mukaththiru na fi riwayatil athar irin suna na Aisha za ka gana na Aisha ɗin shi'a yanda suka maida ta waɗannan sahabbai na ma'aiki alaihi salatu wassalam duk wanda za ka ga ya soke su ya maida su kandamlinsu to shi ya fi kowa lalata ba wai zancen a garinsu ba a unguwarsu ma ya fi kowa lalacewa kar a je cikin gari mun gane da kyau waja'aluha wahdaha lahum madhhaban wa qudwatan wato sun sanya ibadar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ita kadai ta zamanto madhhabarsu ce kuma ita ce abun koyinsu su sahabbai na ma'aiki alaihi salatu wassalam yanda ma'aiki alaihi salatu wassalam yayi ibada haka suke kokarin su ita ce madhhabarsu kuma shi suke koyi da shi kuma da shi Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ayi koyi ko laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana wato za mu ga cewa sahabbai yanda suke kokarin su yi koyi da ibadar ma'aiki hatta ibadar shi wanda ta buya a gare su suna kokari su je su tambayi matan ma'aiki alaihi salatu wassalam yanda ma'aiki yake ibada ta dare saboda su ma a gidajen su je su raya gidajen su da wannan ibada da hadisin Anas bin Malik nan wanda yana cikin Bukhari da Muslim waɗansu mutane guda uku cikin sahabbai na ma'aiki suka tafi gidan ma'aiki alaihi salatu wassalam suna tambayar matan ma'aiki game da ibadar ma'aiki falamma ukhbiru ka'annahum taqalluha faqalu wa aina nahnu minan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka ba su labarin ga yanda ma'aiki yake yi da dare suka ce kai wannan ibada ce yar kana ce to amma ina mu ina ma'aiki ya za mu haɗa kanmu da ma'aiki mutumin da an gafarta mishi duk abin da ya gabata na laifin shi da kuma abin da ya jinkirta mutumin da yana da kai wannan tagomashi wanda yana da yaqinin shi din maghfurul lahu kuma mun biya kanmu da shi haka dole mun zage. Wani ya ce to ni na yi alƙawari daga yau na ƙare kwantawa in yi barci a saman shimfiɗa, in dai shimfiɗa ce mun yi ban kwana da ita. Wani ya ce to ba nama ba ne yake sawa ka ƙara jiki kai kaza kai kaza, to na fasa cin nama. Wani ya ce ba sai ka yi aure ba ne za ka san daɗin duniya, saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ad-dunya mata'un wa khairu mata'iha al-mar'atu as-salihah, ya ce to ni na fasa yin aure. Kowa ya ɗauka wa kanshi dai wata sifa wanda take mai ƙarfi ce. Wani ya ce to shi kuma zai kwana yana sallah da shi da ya kwanta da dare an ƙare. Kazo aka ce manzo Allah to sabanka wa dawane 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 sun zo su sun yi tambaya game da ibadarka, amma daga ƙarshe da aka ba su labari abin sun ga ɗan kaɗan ne, kowa ya ɗauka wa kanshi alwashi kaza kaza, ce ina suke. Ya tarra su ya ce antumul ladina kulutum kaza wa kaza, ku ne kuka ce kaza da kaza da kaza, ce to ni dai na san na fi ku sauran Allah, na fi ku kiyayewa dokoki na Allah, abinda kuka ce ɗin ba kwa yi ni ina yin shi, ina barci da dare kuma ina kiyamun laila a wani kaso na dare, kuma ina azumi wata rana wata rana ina ajewa azumi, kuma ina rike da mataye kamar yadda kowa sani, kuma rajiba an sunnati falaysa minni, mun gane da kyau ko? Wa alaman hadha hadwahum, sannan kuma tsira da aminci su ƙara tabbata ga dukkan waɗanda suka bi lawalin sahabbai na ma'aiki alaihi salatu wassalam, wa salaka sabilahum, suka bi hanyar su ila yaumiddini, har ya zuwa ranar sakamako. Tsira da aminci ya ƙara tabbata ga dukkan waɗanda suka biyo bayan sahabbai da kyautatawa. Haza hazuwahum, su ne waɗanda suka bi lawalinsu, suka bi takunsu, inda suka ɗora ƙafa nan suke ɗora ƙafa, inda suka ɗage nan suke ɗagewa. Shi yasa a yanzu duk wanda zai zo ya yi maka ɗaukan karan mahaukaciya ya ce maka waɗannan malamai irin su Imamu Malik, irin su Imamu Shafi, irin su Imamu Abu Hanifa, ɗin kai watsi da su ya rena ka ne. Idan kai watsi da waɗannan malaman ba za ka ɗauki maganarsu ba, kai watsi da sahabbai, kai watsi da tabi'ai, to maganar wa za ka ɗauka? So yake ya ce maka ka taƙaita da tunaninka kai kaɗai, ko kuma ya haɗa ka da waɗansu malamai wanda a yanzu suna da rai ko kuma sun rasu kuma 'yan zamanin nan ne. Mun gane da kyau abin da muke ciki wa a yanzu. Sai mun kula da kyau, da Allah ya ce wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minina. Hanyar mu'minai shine a fahimu salafis salih, a fahimu salafis salih, ala fahimu salafis salih. Ba za ka fahimci ayar nan ba ga yanda take a yanzu sai ka dako tafsirin Abdullahi dan Abbas, ko tafsirin Ibn Shahabi az-Zuhri, ko tafsirin Maqbul, ko tafsirin wani dai daga cikin dai magabata, wanda an san wannan magabaci ne kuma ya yi karatu a wajen magabata ɗin. Amma ka zo kawai ka fassara ta a yanzu kai a karan kanka ka ce ga yanda ka fahimce ta, wa ya fahimce ta cikin magabata na ƙwarai? Kaga akwai buƙatar wannan. Ya zamanto muna da kwai ihtiramun malamanmu magabata. Kar ya zama an ce malami wani ya bada fatawa kaza ka ce ina gami da shi. Ai kai kake da gami da shi. Wancan malami ne wanda ya yi wa musulunci hidima, kai kuma a yanzu ɗan musulunci ɗin ne. Duk wanda ya yi wa musuluncinka hidima kai masoyinka ne, bai kamata ka ce ba ka da alaƙa da shi ba. Malami duk yanda ya kai a ilimi ba masumi ba ne. Amma lokacin da aka kawo maganar shi wanda kai kana ganin maganar nan tashi ta ci karo da hadisi, ba a haka za ka mai raddi ba, ba za ka mai ɗaukan karan mahaukaciya ba, khasatan kuma a tsakanin jahilai. Kana magana a wajen jahilai. Lokacin da ka ce wane ne Imamu Malik, ko ka ce wane ne Imamu Shafi, ko waye Imamu Ahmad, kai in zuciyarka mai kyau ce, abinda kake nufi daban, abinda yanda jahilai za su fassara daban. Da Allah za su ce ashe Imamu Malik ba shi da daraja, ashe Imamu Shafi'i ba shi da daraja, kawai mutane suke kamba mashi. To amma duk lokacin da za ka yi wa magabaci adalci, to kanka ka yi wa adalci. In ka zagi magabaci kar ka yi tunanin cewa abin zai tsaya a kan shi ne kaɗai. Kai a zamaninka za a samu wani yanzu a gabanka ya zazzage ka kuma ba yanda ka yi shi.
da Allah kuma ka karantar da shi, kuma ba ka karantar da shi ba, ɗalibinka ya karantar da shi. Kana zaune ka ce kaza dinnan sunna ne kaza kaza kaza, sai wani daga ne ce malam ƙarya kake, akwai malam wani ya ga mu shi ko wannan malam din ɗalibinka ne, ce malam wani ya ce mu kaza dinnan bid'a ne, shi ne kuma bayan da ka iya. Saboda kai ka yi wa waɗanda sun haife ka, sun haife ka, sun yi jika da kai, sun yi jikoki da kai, ka musu su waɗaya su kuma, sai Allah ta'ala ya saka ya ta musu ta hanyar ya nuna maka sama da mutum goma wanda za su maka a lokaci ɗaya. Ya sa mu zamanto masu ɗa'a da biyayya da girmama malamai na wannan addini na musulunci. Duk wanda ya yi wa addini nan na musulunci hidima, kama tabi'ai, in ka ɗauka dama sahabbai su ne abu. Tabi'ai atba'u tabi'in, kowanne daga ciki. Yanzu kaga al-Imamu Shafi'i Afirka ba madhabar shi take ba, to idan aka kawo maganar shi kalka ce ayi watsi da ita, a dora ta akan sikeli a gani. Maganar nan tashi in aka dora ta a sikeli ta dace da aya ta Al-Qur'ani ko hadisi, shikenan sai a dora. Dama babban abin da ake bukata shine ka samu aya garau ga ta nan kuma ga fahimtar wani cikin magabata. To tunda ka samu falla alhamdu, al-Imamu Malik da al-Imamu Shafi'i da al-Imamu Abu Hanifa da al-Imamu Ahmad, dukkaninsu Allah ya ji kansu da rahama, malamai ne wanda kokowar da suka yi a zamaninsu shine su tabbatar da gaskiya, su kore barna. Kokowar da suka yi su yi wa addini na musulunci hidima ba su kawo rabuwar kai ba. Mun gane da kyau. Kuma insha Allah a karatunmu na cikin wannan littafi mai albarka za mu yi ta gani yadda malam ya kawo. Wato maganganu nasu masu kyau ɓangaren abin da ya shafi riko da sunna ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallama, da kuma yin watsi da abin da ya shafi kabilanci, da riko da maganar wani malami kaɗai ka gumka wani malami ka ce in ya faɗi magana to kai kana kanta, sawa'an ta dace da Al-Qur'ani ko bata dace ba, kai dai wannan shi ne malaminka. Idza qalat hazami fasaddiquha fa innal qawla ma qalat hazami, kada ka zamanto mai haka. Idan ma yake alayhi salatu wassalamu yayi magana shi ne kalaman to dan takifan shi, amma dai dan takifan wani cikin bayin Allah wanda ba masumi ba, kada kalaman to haka. To anan ya kamata a ce mun kwana, insha Allah ta'ala a karatu na gaba za mu tashi da kan mu ba'du. Abinda muka yi daidai Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu lada a kai, abinda muka yi kuskure ko tuntuba harshe Allah tabaraka wa ta'ala ya gafarta mana. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.